gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOY African mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya cin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zahra Fage tare da Hadiza Kyari sai ni Daula Salim. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, wasanni, kai har ma da maganar addini. A yau ma 2 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu ya samu bakuncin wani mawaki mai kishin jahar shi.
Babban buri na duniya ta san jigawa. But in kika je jigawa ba wai babu mawaka ba, wa zaki kira? Nobody.
An yi tare da shi dan yasa akan mara mai ba kuma uwa uba in dai kai karamin mawaki ne abu uku kake bukata in baka da shi forget kai hakuri ba inda zaka je Allah ne yake daukaka mutum amma in baka da abu uku nan kai hakuri
a takaice abu uku
hakuri biyayya juriya
Zara'u Hadiza kun san yau ranar nishadi ne dan haka ne wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki dan asalin jihar Jigawa wanda aka fi sani da Genius Son of Jigawa sannan kuma tana tafe da waƙoƙi yana musannan kuma muna dauke da waƙoƙin shi duk a yau din
bayan duk wannan ma Baraka Bashir na tafe da tattaunawa da ta yi da Lubabatu wata mai kananan sana'o'i
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook da makon a makon da ya gabata inda muka ce ya kuke gani irin gogayyar da mawakin Hausa ke yi da na kudancin Nigeria ga kuma yadda kuka amsa mana
haka ne kam kin san mun tambaya yadda suke ganin gogayyar waƙoƙin Hausa da waƙoƙin kudancin Nigeria Ko ayo ya fito ne daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa eto a gaskiya waƙoƙin Hausa da na kudanci babu ma haɗi saboda waƙoƙin Hausa sun fi na kudanci nesa ba kusa ba ku tashi lafiya Hafiz Ado Daula da ƴar mutanen Kyari to Hadiza kin ji ƴar mutanen Kyari
to nagode sako daga baya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ra'ayi ne amma ni a ra'ayina na fi son waƙoƙin Hausa irin na su Nura M Inuwa da Nazifi Asnanik da kuma Abubakar Sani dan Hausa ganin yadda waƙoƙin suke da darasu
sai sakon mu na gaba ya fito daga Sade Saidi Daura inda ya ce yau da gobe naka sai naka hakika waƙoƙin mu na arewacin Najeriya sun yi wa na kudancin Najeriya fintinkau wajen yaduwa da karbuwa a wajen jama'a daban-daban har wanda ba Hausawa ba da fatan zamu ci gaba da ba waƙoƙin mu na Hausa kulawar da ta dace
to sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu Sabiu Wangara inda yake cewa salam yau da gobe ni kam na gamsu da yadda waƙoƙin mu na ƙasar Hausa suke gogayya da na kudancin Najeriya
Ga kuma sako daga Buhari Haya Nguru jihar Yobe. Yau da gobe, hakika waƙoƙin Hausa suna taka rawar a zo a gani, musamman na gambara wato hip hop. Ku tashi lafiya.
Sai sakon mu na gaba, ya fito daga Sani Muhammad Gongon, inda yake cewa a gani na waƙoƙin Hausa na ƙara bunƙasa fiye da na ƴan uwansu na kudancin Najeriya.
To sai sakon Yahaya da No Azare da Prince Tasi ibn Abdullah Azare inda suka ce yau da gobe yau kan ba mu da ta cewa amma za mu kasance da ku kai tsaye ta radio domin jin bayani daga bakin masana.
Sai kuma sako daga Ibrahim Salisu dan Kaduna, dan Kaduna. Hakika yau da gobe waƙoƙin Hausa a wannan zamani suna fuskantar ƙalubale duba da yadda matasan wannan zamani sun fi mai da hankali akan waƙoƙin Turanci.
Sai sako daga Abubakar Salisu Gozaki daga jihar Katsina. Salam yau da gobe. Gogayyar da waƙoƙin Hausa ke yi da na kudancin ƙasar mu hakan baya rasa nasaba da irin yadda mawaƙan ke ƙara bunƙasar. Bunƙasa basirar su a waƙoƙin da suke fitarwa ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai sakon Mustapha Salisu Gusau inda yake cewa salam filin yau da gobe. Suna gogayya sosai sai dai mu Hausawa ba mu cika kaunar waƙoƙin Hausa ba inda zaka samu matashi a cikin wayarsa babu waƙar Hausa ko daya kai ko da wurin biki sai kaga ba a saka waƙar Hausa sai ta kudancin Najeriya.
Sai kuma sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau. Kashi 80 cikin 100 duk waƙoƙi su suke saurara a kudu amma kuma mu Hausawa arewa ba mu cika sauraron namu ba asali ma mun fi sauraron nasu akan namu.
Sako da gaba ya fito daga Mansur Baba Wuro na Fada. Fatan alkhairi da masu gabatar da shirin yau da gobe da fatan za ku tashi lafiya Hafiz Ado Babale da Anti Daula.
To mun gode. Yau Hafiz baya cikin wannan fage namu yau taron mata ne ga Zarau nan ga Hadiza nan dukkan mu. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Gali Siraja Faki inda suka ce salam shirin yau da gobe. Tabbas mu kanmu yau ba mu da ta cewa sai dai mu kasance tare da ku ta radio domin jin cikakken bayani.
Sai kuma sako daga Salihu Abubakar. Ni a ra'ayina waƙoƙin Hausa yafi min na kudanci kuwa ko kyauta aka bani bana so.
Sakon mu na gaba ya fito daga Prince Tasi bin Abdullah Azare da Malam Yahaya Danno Azare inda suke cewa yau da gobe ko shakka babu mun gamsu da irin waƙoƙi da mawaƙan mu na zamani suke yi mana domin muna nishadi game da ilmantuwa.
Sai sakon Ali Kiyara Balamba inda yake cewa salam yau da gobe. Gaskiya waƙoƙin Hausa yanzu ba ni da kamar su ni dai a gurina saboda ni waƙoƙin Hausa zalla nake sauraro.
Sai kuma sako daga Baffaji Suleiman na Fada inda yake cewa a gaskiya waƙoƙin Hausa sun fi yin tasiri a wajen ƴan mata amma matasa kam sun fi son waƙoƙin kudu kamar su Davido.
Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abinu Adamu Malam Madori mai ƙarar sabulun wanzamai. Salam yau da gobe. Hakika waƙoƙin mu na Hausa a yanzu suna ƙoƙari wajen gogayya da mawaƙan kudu ku tashi lafiya.
To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Bari mu ji tattaunawar wakiliyar Mubaraka Bashir da ta yi da Aminu Haruna Genius.
Ashir mu na nishadi yau bakwancin wa muka samu.
To assalamu alaikum, sunana Aminu Haruna wanda aka fi sani da Genius.
Sai kuma manager sa ne ko?
Eh assalamu alaikum, sunana Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabudu Prof Mr. Lada Goma kuma ni ne media manager din Genius.
Ya akai ka tsunto Genius?
Eh to alaka mu da Genius alaka ce da dadiya wanda waka ce ta hada mu amma an jima yanzu kuma kasancewa mutum ne wanda yake da baiwa tarin baiwa sannan kuma mutum ne mai hankali kuma yana da wato bin na gaba gaskiya yana da girmama na gaba sannan mutum ne wanda yake da haba-haba da jama'a wannan shi yasa saboda ni ina da wani irin dabi'a bana raban abin da ba alkhairi bane ba ko abin da ba mai kyau bane ba.
Na iya waka ne kenan ma iya cewa ya iya waka da haka.
Ai tunda kika ganni tare da shi to kin san gaskiya.
Ba wata tsiyaya.
Eh ba ƙarya.
To Genius kai kuma ya akai aka fara wakan nan ne kuma aka zabi hip hop ko?
So dai right from tun ina yaro secondary school nake da passion for music da wani lokaci ma muna secondary school zamu zauna a class haka zamu danga kida da hannu ana gwagwada ayi rap ayi singing ayi wayoyi to daga nan passion din yayi developing to da na dawo Kano ba da yake boarding school nake da na dawo Kano da zama shine sai aka sai na wannan sai muka fara haduwa da mutane artist da yake dake Kano guri ne da entertainment is very big so studios artists the songwriters kullun ana haduwa tare to daga nan passion din ya tashi daga passion ya aka putin shi into action
aka sai shi cikin action
yeah.
To me ai waƙoƙin kala-kala ne akwai rap akwai reggae da hip hop me yasa ka dauki hip hop
gani nake hip hop a gani na mutun ya fi fitar da abin da yake cikin zuciyarsa so the hip hop wani waka ma in general wani avenue ne inda mutum yake fitar da zai bada labari ko kuma ya picturing abin da yake faruwa a cikin community insa so kuma in dai kana son ka fitar da image na community ko abubuwan da yake faruwa the best way to do it ka samu wannan delivery shine hip hop a gani na ke
manager shekara nawa da aka fara aiki da genius
gaskiya aiki da genius ba zan iya cewa ga lokacin da aka fara ba domin tun akwai wata waka da yayi party tonight a video dinta anan ne muka fara haduwa sosai duk da a studio ana mutunci ana zama amma a ce yayi wani abu na zama nayi involved din kaina a ciki video din party tonight ne kuma ina ga dalar da shekaru za su kai kamar 5 yanzu
kun ban ban party tonight din kai kai kula da haruwan
wakar har zuwa karshe no ni abin da nayi partake akwai abin da ake kira come your appearance to ka kuma support tunda mu al'adar mu ne ɗan hip hop ko a ina muke idan mutun zai abu akan mara masa baya so na fito as come your appearance a cikin ma na fito as a comedian ne saboda ni am versatile entertainment so anan video sa na fito as a comedian
tare ku da wakar
amma a fitowar video shine nace muke come your appearance ka fito a video mutum misali yanzu kika yi waka so ana jin dabo ana jin irin sa Aliji ta suwa okay bara Aliji ta lala zan yi music video dan fito mu irin wannan to abinda na fito musu kina amma ni sai na fito musu as a comedian a ciki wannan shine farkon alaka ta da shi da na involving abu kaina a cikin harkar sa to a kwana tashi ana tafiya sai na lura cewa yana da bukatar taimako sosai in terms of harkar media mu kuma alhamdulillah muna da shige da fice a harkar media to sai na ga to tunda mutun ne wanda yake da girmama mutane to da me zan iya saka masa but I'm involving kaina a cikin movement din so this is how we all started
arena muna party tonight
so nace sounds like we gonna party a night like it's so last night and we shot the light cause we feel alright then we party tonight to the sunrise cause the club tonight is on fire
ita wannan ta waka ta club ce ko mutun da naji an ce club is on
American pop dance music ne irin style pop ne na America so is more of clubbing
akwai rap
kenan kake
ce masa akwai rap
domin ba shi kadai wakar ba suna da group da ake cewa FNG wanda wannan kalmar tana daukan farkon sunayen su ne F din shine Fagzi dan uwansa kenan da suke waka tare sai kuma G din Genius shikenan so FNG shine sunan music wannan din su to kuma they are very much together sai dai akwai abin da ake kira solo movement wanda artist suke so for now dai shi Genius yana on a solo movement ne domin kwanan nan ya fa muka yi album launch din sa first of its kind a jihar Kano suna album din Son of Jigawa
me yasa aka zabi Son of Jigawa
saboda nan ne usulin sa
amma me yasa me yake bin a Kano
yasa ai an ce Kano ai garin kowa ne ka zo na zo ne ai to ya zo bara an ce mun zo cirani
arena muna Son of Jigawa
abin da nake cewa nace ai ko ina naje ana ji da ni ai ko ina naje ana ji da ni
ana ji da ni
son of jigawa to the call
who am I
dan jigawa to ni wane ne
dan jigawa
ni wane ne
dan jigawa
wanda wannan kun rera waka tare da shi
eh mun rera waka tare da shi tunda ni ba harkar management kawai nake ba ni ma mawaki ne kuma dan barkwanci ne kuma ni professional MC ne so I featuring ina a waka guda biyu akwai mama wanda muka yi wa mahaifiya, akwai kuma Amrich wanda muka yi tare da ni da shi da Fagzi din da kuma official producer na album din wato Nexus Beat. So mama din shi ita ma da Nexus Beat muka yi.
To a rera mana mama.
Mama kimini kome a rayuwata, for all the things she did for me ta ya zamanta, na muke laifuka da yawa dan yarinta, amma kaunar ta nake miki ba irinta. Mama ba irinta, mama ba irinta.
Mama mama ke ce a raina, banda wadda ta kai ki koskin fu sani na, the light of my world. Mama ke ce gani na, many knowledge that I hold. Mama ke ce sanadiya for so long. Mama kin kula da ni tarbiya ta gari na koyo gurinki
da kake waka ya al'umma suka karbi waka.
So kin san irin society mu na Hausawa kuma irin ga kuma cikin musulmai, waka musamman ma hip hop, idan kika duba manyan da irin wanda ake gani kaman ku kuke su kuke kafa, kaman ba irin al'adun ku dai ba da addinin ku, so sai a dinga gani is something da be irin ba abinda muka sani bane. So idan dai ba wai kana kiyaye bakinka ba, kuma kana gyara halayenka ka nuna cewa a'a kai fa ba irin wayancan bane, kai fa naka a tsaftata kake. So the farko dai society dai an yi rejecting, dan ko gida ma an yi rejecting. So daga baya na iyaye na suka saurari irin waƙoƙin da nake yi, mutanen da suke jiki na suka saurari irin waƙoƙin da nake yi, da kuma irin mutanen da ake gani na tare da su, sai ka gano cewa ni fa ba irin wannan bane, nawa daban nake yi, shine na fa zaman lafiya da society ina.
To da go the prof lokacin da kuka fara mu'amala da genius,
na'am,
ina wani bangare ne ka kuma ra masa baya da bashi baki cewar kayyar na da al'umma yayi kokari ya cimma abin da yake buri.
Eto na bangaren da na fara shigo harkar sa shine harkar social media, wanda shi ma yana da karfi a wannan bangaren, so dukkan mu muna da karfi. Shi ni na fi karfi a Facebook, duk wanda ya san na jihar Kano ya san na da karfi a Facebook sosai. Shi kuma yan dawis yan su sweet sweet din ne, yan su yan Twitter ne su da kuma irin Instagram haka. To sai muka yi hadaka, anything da abubuwan sa na Facebook na kan yi pushing, da na Instagram da Twitter kuma in dai dangantawa ne ya kan yi pushing. To a bangaren radio kuma anan gaskiya ina da karfi sosai, to sai nake mara masa baya ta wannan gurin, domin duk yanda waka kai kai ya kawo, in ba a ji a radio you cannot reach out to a lot of people at the same time. So sai na dauki wannan knowing upon myself, sannan kuma idan ina studio yana yin waka ko kuma sometimes ma zai yi zai mun waya na zo, yana da wani yana daukan shawara. So in yayi wasu bars na ba mu ce no, use this word is better than this one, not that this word is not good, no, amma kai amfani da wannan yafi wannan. So in terms of wajen lyrics din sa, in terms of shawarwari na yanda ya kamata ya gudanar da harkar sa na showbiz, tunda akwai experience da mu muke da shi wanda shi bai da shi, to in muka hada ka din nan zai zaka girma, domin a rayuwa duk yanda kake ka iya, in baka da ire-iren mutane wanda suka fika a gefen ka
zaka cimma.
Yawa, so amfanin zuwan irin mu su Next saka da su irin su Cast su Sonic Man haka, ire-iren mu dukkanin mu mawaka ne, amma sai muka lura cewa saboda society da muke ciki bata ba mu goyen baya 100% ba, to muna bukatan junan mu fiye da yanda muke tunani. So yasa muka hada ka gaba daya, kuma a kansa duniya ta gani, domin ina masa ya cewa kowane artist yana blowing the video the music, amma shi genius ya tashi fitowa da artwork yayi blowing, saboda a social media sai ta karba ko ina. Ina ga tun bayan rasuwan ɗaya daga cikin ganin mu, Allah ya ji kansa, marigayi Lamir, bana tunani akwai wani artwork na mawaki a arewa da yayi trending kamar Son of Jigawa.
To a rera muna Amrich.
To
cause Amrich to the core, cause the money keep on coming, I will never go broke. I'm rich to the core, and your shawty keep on calling, cause I got that dough. I'm rich to the core.
Wanda shine hook nan sai kuma bass din mu da yake going ta.
I'm rich now with the flow.
Yo,
got this money from the bank with my dope, and I'm dope to the core. Paparazzi camera steady taking photo. So, but then the bar one can name Guri kayi kallo. Ina da tsayi ba hago idol na yi kwallo. Yo sharaban a hadi dabo yana rap. Eh, gashi dai duk kowa suna mini clap.
So are you rich?
Yes, we are. We are rich because we are alive.
I want to have that.
Eh, we are rich. We are rich sabida Allah ya bamu da lafiya mu ya bamu da ran mu uwa uba ya bamu baiwa da zamu yi amfani da shi mu tura sako ga ƴan uwan mu ƴan Adam.
Kuma mafi muhimmanci muna da wadatar zuci. So da amrich din da muke magana ba na kudi ba wadatar zuci.
Barganin wannan bargan na way smiling from the bank. Oh na wish wash. Ro wadatar zuci muke domin babu richness babu arzikin da yake na wadatar zuci.
Genius. Menene muradi? Menene babban buri?
Babban buri na duniya ta san jigawa.
Jigawa kadai? Wannan ba kai san kai ba?
Ba zancen san kai.
So da idan kika duba. Na cewa arabar.
Za mu kora shi
kai. Idan kika duba irin Kaduna akwai one or two artists da za a ce ƴan Kaduna ne irin su DJ AB. In kika je Niger zaki ce Kings, kika je Borno zaki ce Morel, kika je Bauchi zaki ce Classic da BOC. Kika zo Kano zaki iya sa su Dabo su Easy the Star. Yawa irin wa'annan suna Miss G. But in kika je Jigawa ba wai babu mawaka ba wa zaki kira. Nobody.
Manager, a takaice. Wani irin shawara za a ba mawaka masu tasowa?
Shawara shine kada ka taba tunanin duk basiraka. Duk damar da kake da shi kai kadai zaka iya komai. Ba za ka iya ba. Ka nemi wadanda suka fi ka jimawa harkar su saka a hanya domin matambi baya bata. Dalilin da yasa Genius ya zama abin da ya zama yau kuma muke sa ran zai fi haka nan gaba shine mutum ne mai daukan shawara kuma mutum ne wanda ko yana da dama bai yarda shi kadai abu ba sai ya kira wani an yi tare da shi dan shi yasa akan mara mai baya kuma uwa uba in dai kai karamin mawaki ne abu uku kake bukata in baka da shi forget kai hakuri ba inda zaka je Allah ne yake daukaka mutum amma in baka da abu uku nan kai hakuri
a takaice abu uku
hakuri biyayya juriya in baka da su forget it
kun san al'adan shiri na
haka ne
nakan yi tsiye
haka ne
zan tsiye ku to Genius zai kai labari ko kai kai dai namu kashi kai banki ne
to yanzu ana nufin yanzu aja freestyle wa wannan shirin mu na yau da gobe kenan so aka ce yau da gobe yaro zai girma aka ce yau da gobe mai hakuri shi kan dafa dutse aka ce yau da gobe matashi shi ke zama babba aka ce yau da gobe shirin nan zamu ci gaba da sauraro
sai ka duka rufe mana kai kuma
gashi yau da goben tayi har mun zauna da ke ana hirar da mu duniya kan ji mu sai alfahari da mu son of jigawa ku tsaya ku dakata sai mun fita jigawa on the map
thank you wow
this song is dedicated to everybody's first love there's nobody like mom
Lex please on his bingo Genius, they call me Dabo the Pro, I'm the NXT boy. Oh, from a boy to a man, you were the pillar of my life. When I cried, you cried. I was the apple of your heart. Yeah, you know, you're mine. Masoyata ta farko awo wayan ka flaya awo wey
Ya kuke ganin wannan waka ne yayi kokari ai ya wake uwa
yayi kokari amma
ai ba kamar uwa a duniya
da kamata yayi wannan wakan da wannan kidan da Hausa
to ai kin san ma wakan zamani ne kuma suna kokarin su ma yadda za su taddo na kudancin Najeriya
to ai shi ne sai kamata because kidan na da dadi a ce yayi shi da Hausa ai kuwa haba
to ai suna kiran shi arewa hip hop
to kuma arewa
sai shigo gari ai
to madalla Yanzu bari mu je ga tattauna da baraka ta yi da Lubabatu a cikin shirin mata masu kananan sana'o'i.
To a shirin mu na sana'a yau bakwancin gwa muka dada samu.
Kin samu Lubabatu Ibrahim wacce aka fi sani da Lubabatu mai kayan kololi.
Mai kayan kololi. Ya aka yi aka fara sana'a.
To kin san komai da sanadi kuma haka rayuwa take. tun lokacin da Allah ya mijina ya rasu bayan rasuwarsa naga cewa dan abin da ya bar min da kuma da aka kitta ma aka rarraba komai da komai sai naga kawai barin tsinduma wato sana'a sai naga sana'a da dama ina yin ta amma dai ba wucin sai da ɗan ƙananan abubuwa su dan cokala su waye sai kurin na shiga sare-sare na fara sarowa kuma da yake Allah ya dafa ya sa albarka a ciki sai kuma komai ya daidaita ina sai da kulolin nan tun lokacin da zan je asibakin rimi in saro su in ƙara 200-300 yanzu gashi har ma sai in je in samu wanda muke yin irin wato abinda ake cewa a hostels da kuma retailers sai in karbo a gun su sai ina karbuwa ina samun abinda nake samuwa sai in mayar musu da kuɗin su
muna zancen shekara nawa
yanzu a kalla dai an kwashi shekara 19 ina wannan sana'a
19 to ina kike zuwa wajen hostels din a nan Najeriya ne ko kina fita wajen Najeriya
abin da ya faru kin san komai ya zo da zamani da dai su dai a nan cikin kasuwa ne na samu wasu nake yi in kawo kaso na an ba su in suka kawo da abin da aka kashe sai a ce an kashe kaza an kashe sai a raba shi gida hudu sai ni ma a ban kaso na sai in biya kudin shigowa da su da su me da su waye akalla dai zan kashe kamar wajen 200,000 haka da 50 to da kuma Allah ya kawo wannan abun na sadarwa in kika shiga Google kika Google kamfanoni na China da Thailand da India zaki ga irin abubuwan da suke musamman kika sa kamar kayan kitchens to wannan kika saka zaki samu zaku yi magana da su da sauran su da miki ki buda dollar account ɗinki sai ki aika musu da kuɗin ki ta nan su kuma za su yi miki shipping har ya zo inda zai same ki daga nan kuma sai ki biya su sai ki saka musu kuɗin su gabaki ɗaya ba gaba ɗaya zaki zuba ba amma sai kun yi wannan da su da komai da komai sai kuma kina takarda daga CAC ta wannan wacce za ta tabbatar cewa suke kina da company da waye da sauransu shi yasa abin na a cikin gida ne amma da yake kuma Allah ya dafa yanzu ina da wani katon company da ake ce mishi kitchen wines and furnitures saboda haka nake kira
online yake aiki
sosai mako sosai mako babu kayan kitchen din da ba na sifilin su me suwa duka da kika sani su knife su me suwa settle so komai da kika san dai kayan kitchen wines zaki same shi a wannan shafin nawa kuma idan kina so zamu yi miki abinda batu da ke cewa home delivery ki siya anan har gida za a same ki a kawo miki da komai da komai without any charges
ba charge mutum ya saya in ya hau yanar gizo-gizo a kamfanin naki idan ya saya a kawo masa har gida
ni yanda nake gudanar da lamarin na shine idan ka zama customer yanzu misali wannan na farkon za a kai miki without any charges in kika si na biyu ma three of in kika siya sau uku free za a kawo miki har gida kuma ki kwatanta farashin da farashin kasuwa wallahi sai kin samu bambanci malam abaraka sai kin samu bambanci kwarai na mutuka amma in kika ci gaba da siyayya to nan ne zamu fara charges dinki home delivery din da ake yi amma in kika siya daya biyu uku duka free ake yi babu wani tashin hankali
to tunda kika fara wannan sana'a ana fuskantar kalubale kina ga naki kin ci akan online ne ina batu na bashi
ai babban kalubale shine wannan bashi to da dai lokacin kafin in bunkasa in ce miki ta mbalan bahaushe kafin gawurta kin gani bashin nan hasbunallahu wa ni'mal wakil musamman aka ce ma'aikata sun kwashi kayan ki bayan lokacin azumi in aka zo aka samu kulolin nan aka kwasa mata suna sabunta kayan da za su ba mazajin su kayan kicin abinci sai shi rasa ya suke yi ne ba su alkinta nan ta amma aka zo su a kwashi kaya kan a biya ni sai na sha wasu ma cinye kuɗin suke wannan shine babban kalubale na bashi yawa na biyu kuma shine sai ki gama wasu lokacin mutum ya karbi kayan ki ya je maybe ko ya amfani ko bai amma sai kuma a damu da shi a ce kaza ya lalace kaza mutum wai ki canja masa daga nan canji ma sai mutum ya ce ya fasa siya ka rasa yadda za a yi da wanda aka lalata maka ko mutum ya ki siya ko kuma ya siya rike maka kuɗi
to ina labarin nasarori
babban nasara alhamdulillahi ala kulli halin kinga school fees din yara kinga matsaloli na gida kinga waye kunji wallahi duka Allah ya dauke maka komai kana tafiya da lamarin sa da waye da sauransu kuma babban abin da yake na kalli cewa katin shagon nan nawa da na zuba wannan kulolin na kalla sai in ce alhamdulillah da a cikin gida ake yanzu an fito wata rankon company za a buɗe a ce Libabatu Ibrahim & Co kinga ko ai an yi nasara
wani irin tashin hankali ne hakan to a takaice yanzu wace irin shawara zaki ba mata
ai shawara kawai mata su tashi tsaye yanda ake cewa in ji Bature ya ce you have to stand on your feet to babu makawa dole su dan mace ce yanzu a wannan marra dan ko kina da mamijin yanzu
ba yadda za a yi miji ya share miki hawaye 100%. Babu yanda za a yi share miki hawaye, dole ki tashi ki tsaya on your toast. Ba yadda za a ce wai yau ki ka bukata gobe ya share miki, sai dai ma shi yanzu ki masa bukatar ya jaye kudi ya je shiru. Godiya nake yi.
Da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
Assalamu alaikum. You already know. My name is Ikemata Kusan Sunana yanzu ba. For now, let's do this.
So, badalla lokaci yayi halishi jama'a, annan muka kawo karshen shirinmu na yau a madadin
Zara Fage
tare da
Hadiza Kyari.
Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya a hutun karshen mako lafiya. Mun baku da wannan wakan.
Ke canza mun haɗe ta kyawa ka saure da dutse wanda ke tsamini barka gagashe za a saba in kullun za a fada ai wi ya bata kisa tunin muka gane haka. So if you know you know and if you don't homie you don't belong, tell the one I'm coming till I put you down.